katin kahon gulbi da kali sabun jirmi sarki Allah ka raba mu da shari aikin kwalba
Another Gbedu from NigerPickup.com.